rundunar 'yan sandan Najeriya ta tono garo mawakin nan da ake zargin an kashe a Lagos. Shi dai wannan mawaki mai suna Eleolu Aloba da aka fi sani da suna Mobad ya rasu ne a ranar 12 ga wannan wata tare da rufe shi nan take a karamar hukumar Ikorodu a nan jihar Lagos. To sai dai jama'a da dama musamman ma dai matasa sun gudanar da zanga-zangar lumana a jihohin kudancin Najeriya da suka hada da nan Lagos da Ogun da Oyo da jihar Edo inda suke kira ga hukumomi da su gudanar da bincike akan musabbabin mutuwarsa da kuma birne shi da aka yi ba tare da an gudanar da bincike akan gawarsa ba. Sakamakon wannan koke dai babban fito jiran 'yan sandan Najeriya Kayode Ebetokun ya umarci kwamishinan 'yan sandan Lagos da ya tabbatar an tono gawar mawakin na zamani mai suna Mobad domin jami'an lafiya su gudanar da bincike musabbabin mutuwarsa. Umarnin da kuma a ranar Alhamis din nan kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos CP Idowu ya gudanar a garin Ikorodu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos CP Idowu kenan ke kira ga 'yan Najeriya da su yi taka tsantsan wajen ba da labarai game da mutuwar mawakin Mobad tare kuma da baiwa iyalansa wanda ke cikin zaman makoki damar ci gaba da gudanar da juyayi. Ni dai rundunar 'yan sanda ta ce an tono gawar mawakin kuma yanzu haka jami'an lafiya ne za su fara aikinsu na binciken gawar domin gano musabbabin mutuwar mawakin. Har ila yau rundunar 'yan sanda ta ce ta kama wata malamar jinya da ta yi wa mawakin allurar su ta ƙarshe a duniya tana kuma ci gaba da gudanar da bincike. To kome dai ne ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan takaddama na mutuwar Mobad ba dai abinda wasu su ke cewa
Nigerian police force, Nigerian government to make sure the cause of the death of Mobad is known to us.
I am a mother. Tomorrow it might be my kid, it might be my husband. So we need to speak up. We say no to unnecessary bully. We say no to oppressors. We say no to unnecessary family entitlement.
We are all outside for Mobad. Of course, we are all outside for Mobad. We want justice for Mobad.
Dine dai wani gidan redio a birnin Badun a jihar Oyo ya karanta saka wakan wani mawakin zamani mai suna Naira Mali wanda ake zargin ya ci mutuncin mawakin kafin rasuwarsa. Su ma 'yan sandan ana zargin su da gazawa wajen bada kariya ga mawakin duk kuwa da koken da ya aike ga rundunar 'yan sandan jihar Lagos da cewa ana barazana ga rayuwarsa. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.